stabilization funds released to seek a local government as follows. Altogether, 1.642 trillion naira.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke bayanin naira trillion 1,642,000,000,000 da gwamnatin tarayya ta bayar wa jihohi domin rage basussukan albashi, fensho, kudaden sallama da kuma allowance tunda ta yi karagar mulki kawo yanzu. A jawabin sa ga 'yan Najeriya albarkacin zagayowar ranar samun 'yancin kai shekaru 57 da suka gabata. Muna Amurka ta yi nazarin wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta bayar a jihohin Adamawa da Taraba ko ya magance matsalolin biyan ma'aikata hakkokinsu. Comrade Maina Dauda shi ne shugaban kungiyar kwadago ta kasa reshen jihar Adamawa.
So kaga mu dai ana samun da ana rage basuka, amma har yanzu da sauran basuka musamman abin da shafi gratuity wanda suka yi haya, har ga Allah ka san duk kudaden da aka tura Adamawa ba samu an taba wannan bangare ba. Zuwa wannan bangare kadai a yanzu aka ji da muke yi nake ji adadin abin da dai muka sani ake bi da zai kasa miliyan 20 da wani abu zai gratuity to na wanda suka bar aiki. To kaga Paris kuma ba ka ba Adamawa duk gaba da ko bai sai wani miliyan 20 ba.
A jiya Taraba kuwa ma'aikatan kananan hukumomi, jami'an jinya mataki na farko da kuma malaman primary ne har yanzu ke bin gwamnatin jiha albashin watanni 4 da kuma kudaden sallama wato gratuity na shekaru 7. Yanzu shugaban kungiyar kwadago ta kasa reshen jihar Taraba Comrade Peter Gambo.
Wannan duka dan irin aiki to wannan ne har yanzu muna mugun mai har yanzu ba a samu an yi wani ba kai ba.
To ko kuyin lissafin kamar nawa ce nan tsofin ma'aikatan ke bin gwamnatin jiha?
Tun 2010 ba a biya ba. An tsaya kan 2009 ba a biya ba har yanzu. To ka san ya yi yawa ya kai ma dubban biliyan 10.
Comrade Samson Almuru shugaban kungiyar masu karɓar fansho ta kasa reshen jihar Adamawa ya mini bayanin abinda ƴaƴan kungiyar suka amfana da shi daga tallafi da gwamnatin tarayyar ta bai wa jihar Adamawa.
Kaga Adamawa din abin take ce Paris Club din na an karbi akalla biliyan 15. Kwanan baya an ce an ba mu biliyan 1 amma da muka bi sawu mun gane cewa an ba wa local government subvention board biliyan 600. A cikin da na je subvention board chairman din ya gaya min cewa miliyan 173. Kaga dai a cikin miliyan 400 akwai saura.
Na tuntubi shugaban hukumar kula da masu karɓar fansho na jihar Adamawa Alhaji Abubakar Jidda Sarawu don neman bayanin yadda suka sarrafa kuɗaɗe da hukumar ta ansa da kuma mizanin da hukumar ta yi amfani da shi wajen biyan tsofaffin ma'aikatan hakkokinsu. Amma ya ce gwamnatin jihar Adamawa ba ta amince masa da yi bayanin yadda ake sarrafa kuɗaɗen fansho ga 'yan jaridu ba. To amma Comrade Maina Dauda shugaban kungiyar kwadago a jihar Adamawa shawara ya baiwa gwamnatin tarayya.
Abin da gwamnati ya kamata ta yi shi ne ta tara bayanai na dukkan wannan basukan da ma'aikata suke bi, sai ta bada kuɗi gaba ɗaya a biya ko kuma ta raba ta ce to za mu ba ku wannan kaso ku biya kaza sannan lokaci kaza mu ba ku. Amma ana dinga bada kuɗi a lullugan nan har da Allah mu kan kwadago kuna cikin duhu.
Sanusi Adamu, Sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.